the music studio.
Babu wacce take min abin da kike min kullum soyayyar ki sabuwa take dawo min babu wacce ta nuna min abin da kike nuna min kullum a cikin zuci sabuwa kike dawo min ina yawan jinya kashin ki a kun sarani da ma saba ma zuciya amma ki ba bane nan bashin ki na jin zan ji wani lawani tafiyar ki na ji san ta na wani karni bala mu lallai soya kama ni soya kama ni
Bukan